muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka. Muna bisa kan suratul fath, sura ta 48 mai ayoyi 29. Karatunmu wanda ya gabata mun tsaya bisa kan aya ta 25. A yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta 26, fadin Allah ta'ala: idh ja'ala alladhina kafar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyyatal jahiliyyah. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
Allah ta'ala ya ce: idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyyatal jahiliyya. A yayin da waɗanda suka kafirce suka sanya a cikin zukatansu zahin kishi irin na jahiliyya. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi, sai Allah ya saukar da natsuwan shi akan manzon shi, wal a'lal mu'minina, kuma ya saukar da ita akan masu imani. Wa alzamahum kalimatat taqwa, kuma ya lizumta musu kalma ta taqwa. Wa kanu a haƙa biha, kuma suka kasance su ne suka yi cancanta da ita. Wa ahlaha, kuma su ne ma'abutanta. Wa kana Allahu bi kulli shay'in alima, kuma Allah ya kasance masani ne ga dukkan komi. Allah ta'ala ya ce: idh ja'ala alladhina kafaru. Idh wannan yana da alaƙa da la'azzabna alladhina kafaru. Kinan la'azzabna alladhina kafaru minhum azaban aliman idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyya. Kinan lokacin da kafirai suka sanya kishi a cikin zukatansu, kishi irin na jahiliya. Wannan kishin da Allah ta'ala ya ambata cewa sun sanya a cikin zukatansu, malaman tafsiri sun ambata ababe kamar haka. Akwai wanda suka ce wato kishin da suka sanya a zukatansu shine hana musulmai su shiga Makka, su nihi wajen masallaci na Makka su yi wato umara. Sannan kuma da wato daga cikin kishin da suka sanya a cikin zukatansu, akwai cewa da suka yi bayayyuwa waɗanda suka kashe ƴaƴanmu, suka kashe ƴan uwanmu. Yanzu kuma muna ji muna gani muga sun shigo suna dawafi a ɗakin Ka'aba, suka ce wannan bayayyuwa. Don haka suka ce sun rantsa da Lata da Uzza, ba za su bari su shiga ba. Wato da hana da suka yi a rubuta, ko kuma ƙin yarda da suka yi a rubuta bismillahir rahmanir rahim, suka ce su ba su san wannan ba, kawai a rubuta bismikallahumma. Da kuma nema da suka yi a goge Muhammadur Rasulullah, a rubuta kawai Muhammadu ibn Abdullah. To waɗannan su ne abinda malaman tafsiri suka ambata akan alhamiyya wanda suka sanya a cikin zukatansu. Suka ce waɗannan ababen da suka yi duka ababe ne wanda ba na daidai ba, ko a aƙidinsu su da karan kansu ba daidai ba ne. Amma ba abin da ya ja su suka yi sai kawai zahin kishi na wato za a yi magumakansu kishiya. Saboda haka wannan ciwon shi ne ya taso, suka ce kawai ba za su yarda ba. Abin da daidai ne suka yarda da shi, abin da addininsu ma ya hana su aikatawa suka aikata ababe na sabo masu yawa. Idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyyatal jahiliyya. Wato nan da Allah ya ce kishi na jahiliyya domin zargi ne, domin yare na alqur'ani duk in ya jingina abu ga jahiliyya to zargin shi ne yake. Kamar yadda Allah ya ce afa hukmal jahiliyyati yabghun, kamar yadda Allah ya ce yadhunnuna billahi ghayral haqqi dhannal jahiliyya, kamar yadda Allah ya ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasuli, sai Allah ta'ala ya saukar da natsuwar shi akan manzon shi, wa alal mu'minina, kuma ya saukar da ita kan masu imani. Ma'ana su masu imani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, su wannan kishin da wannan hushin irin na jahiliya bai taso musu ba. Su kafiran Makka ya taso musu, har ma sun aikata ayyuka na asha, amma Allah ta'ala sai ya saukar da natsuwa ga masu imani. didda wato hukumce hukumcen da kafiran Makka suka yanke na rashin adalci da na zalunci, to su sai Allah ya saukar musu da natsuwa, suka tabbatu akan abin da shine daidai, ba su ketare iyaka ba, suka yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka bi abin da manzon Allah ya bi, shi kuma manzon Allah ya bi abin da Allah ya zaba mashi. Don haka Allah ta'ala ya saukar da natsuwan shi ala rasulihi wa ala almu'minin. Kamar yadda ya faɗi kwatankwacin haka cikin suratu Tauba, Allah ta'ala ya ce thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin. Sannan Allah ya saukar da natsuwan shi ga masu imani, ya saukar da shi ga wato mummunai. Haka Allah ta'ala ya ce idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Haka Allah ta'ala ya saukar da natsuwan shi ga manzon Allah sallallahu alaihi da masu imani, kamar yadda ya faɗi a sauran ayoyi. To cikin wannan sura Allah ya tabbatar da gurin saukar, domin nan Allah ya ce ya saukar da natsuwa, amma cikin sura akwai aya da ta tabbatar da gurbin natsuwai. Sai Allah ta'ala ya ce wato fi qulubihim, Allah ya saukar da natsuwa, huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, shine wanda ya saukar da natsuwa a cikin zukatan masu imani. Wa alzamahum kalimatat taqwa, kuma ya lizimta masu kalima ta taqwa, wace kalima ce? Kalimar taqwa, kalimar kiyaye dokokin Allah, kalimar tsoron Allah ita ce kalimar la ilaha illallah. Haka da yawa daga cikin malaman tafsiri suka fassara kenan ita ce kalimar taqwa, kamar yanda wato ita ce kalimar da Allah ta'ala ya ambata cikin suratu Zukhruf, yace waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un, kana ita ce kalma baqiya. Sannan ita ce da'awatul haqq, a inda Allah ya ce lahu da'awatul haqq, ita ce al'urwatul wuthqa, da yace faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, kenan ita ce kuma al-haqq, a inda Allah ya ce illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun, ita ce al-baqiyatus salihat, a inda Allah ta'ala ya ce wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kana wannan kalma Allah ta'ala ya kira ta da sunaye da dama cikin Al-Qur'ani. To anan yace wa alzamahum kalimatat taqwa. Wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce kalimatat taqwa shine la ilaha illallah wallahu akbar. Riwaya shi kuma daga Abdul Khurasani yace la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ita ce kalimatut taqwa. Wasu daga cikin su suka ce kalimatut taqwa ita ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, wannan ita ce kalimatut taqwa. Wani daga cikin tabi'ai ya fassara kalimatut taqwa yace hiya kalimatul ikhlas, shine kalmar ikhlasi. Kina alzamahum kalimatut taqwa, akan fassara shi Allah ya lizimta masu wato tsarkin zuciya da ikhlasi, wanda dama kalimatut taqwa ita ce kalma allati yuttaqa biha shirk, kalmar da ake kiyaye shirka da ita, kenan ake tabbatar da tauhidi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wasu malaman tafsiri suka ce kalmatut taqwa ita ce bismillahir rahmanir rahim, saboda lokacin da suka nemi a tabbatar da ita su mushrikai suka ce a goge ta, kenan sai Allah ya lizimta masa wannan kalma wadda ita ce kalmatut taqwa. Wa alzamahum kalimatut taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha, Allah ta'ala yace kuma suka kasance su suka hi cancanta da ita, ma'ana wa kanu ahqqa biha min kuffari quraishin, suka zaman su suka fi cancanta da ita akan kafirin quraishawa, wa ahliha kuma su ne ma'abutanta. Don haka wannan kalmai duk wanda ya shiga musulunci to yana zamo shine ma'abucinta, gwalgwadar rukunci da musulunci, gwalgwadar yake canca yanda yake cancanta da ita, kuma yake zama wa ma'abucinta, kamar yadda Ibn Ashur ya faɗi a tafsirin shi. Wa kana Allahu bi kulli shay'in alima, kuma Allah ya kasance masani ne game da dukkan komai. Na'am.
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
الله تعالى يقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق حقيقة الله يا غزغنتا وأنبي مخلقين دي يينا غزكين لتدخلن المسجد الحرام حقيقة ذاكو شغا مسلاتي من الحرمة إن شاء الله إن الله ياسو آمنين كنا تكين أمنتي محلقين رؤوسكم كنا ماسو واتو أسكي kawunanku gaba daya wa muqassirina kuma kuna masu saisayi la takhafuna ba ku jin tsoron komi fa alima ma lam ta'lamu sai Allah ya san abinda ku ba ku sani ba faja'ala min duni zalika fathan qariba sai ya sanya wani budi gabanin haka wanda yake na kusa huwa alladhi arsala rasulahu shine wanda ya turo manzon shi bil huda da shari'a wa dinil haqqi da addini na gaskiya liyubhirahu ala ad-dini kullihi domin yahihi tashi ya daukaka shi akan dukkanin addinai wa kafa billahi shahida kuma Allah ya isa ya zamo mai shaida kamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tahi Hudaybiya a Madina yayi wani mahalki mahalkin sai manzo Allah ya zo ya fada wa sahabban shi yace yayi mahalkin wato suna shiga Makka kuma suna dawafi a Ka'aba wasu na aske kawunan su wasu na saisaye wasu kuma suna abin nan suna kwakwal sai manzo Allah ya fada masa mahalkin a haka bai fada masa cikin mahalkin ba cewa umara suke ko hajji suke shi dai ya dai ce yayi mahalkin ga sunan suna shiga Makka kuma suna dawafi a dakin Ka'aba to lokacin da aka yi wannan tahiyyai ta Hudaybiya ko da aka ji an yi yunkurin a tayi ayu umara wasu daga cikin sahabbai sai suke dauka fasaran mahalkin da zai tabbata ko da aka dawo ba a samu aka shiga ba sai suka fara cece kuce bisa kan zancan dan ana yi can kasa kasa munafukai suka fara tado zancan yau ina mahalkin da yace yayi yace kai an ce mahalkin annabawa gaskiya ne kuma gashi yace yayi mahalkin ana shiga maka yanzu gashi an koro ya kenan to wasu sai suka kasa hakuri a tarewa ya an ce Umar ibn al-Khattab ne yazo da kanshi yace ya ma'aikin Allah ina mahalkin nan da kake ba mu labarin cewa ga mu nan mun shigo Makka muna dawafi cikin aminci ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace shin da na ba ku labarin mahalki na ce muku a wannan shekaran ne za mu shiga sai Umar yace a a ai manzo Allah sallallahu alaihi yace to tabbas za mu shiga Makka kuma za mu yi dawafi a Ka'aba insha Allah za mu shiga za mu yi dawafi dan haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da cewa wannan mahalkin nashi babu iyakance lokacin da zai tabbatuwa amma dai tabbas gaskiya ne dan haka sai shekara ta bakwai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiryo domin ya zo yayi umratul qada ya zo tare da sahabban shi suka shiga Makka cikin aminci babu rigima babu tashin hankali wato kamar yanda aka yi alƙawali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika alƙawali yafi kowa tsari alƙawali wanda da ma kafirai suka samu labarin gashin nan ya taho zai shiga hankalinsu ya tashi wasu suka zo suka tarbiyya suka ce kar dai a ce warware alƙawali ne zaka yace a a ina na aka alƙawalin da aka yi daram dan haka sai manyan kafirai da suke jin tsoro na cikin Makka duka suka tsere suka ce su wannan abun bakin ciki ba za a yi shigaban su ba ne su shigo suna dawafi a dakin Ka'aba suna kallo da haka suka huta can wajen Makka su kuma sauran masu rauni da mata da yara duka suka zauna bisa hanya wasu suka fito bakin kofar gidajen su suna kallon yanda musulmi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka shigo cikin Makka salim alim wato cikin aminci babu wata matsala haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake jaya da wato taguwan shi shine Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu yana jaye da linzamin tagowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka shiga Makka yana maimaita wasu baitoci da yake cewa bismillazi la dina illa dino bismillazi muhammadun rasulu khallu banil kuffari an sabili al yawma nadribukum ala tanzili kama darabnakum ala ta'wili darban yuzilu al hama an maqili wa yuzhilu al khalila an khalili قد انزل الله على رسوله في صحف تتلى على رسوله بان خير القتل في سبيله يا ربي اني مؤمن بقيله yana maimaita wadannan baitocin wanda abinda suka kumsa daga ciki yana cewa wato alyawma nadribukum ala tanzili, a yau zamu duki wuyanku, zamu bige ku a yau akan alqur'ani wanda aka saukar, kama darabnakum ala ta'wili, kamar yanda can baya muka duke ku akan tawilin alqur'ani. To darban yau zamu yi muku dukan ciya, yuzilul hama amma qili, bugun da zai dora gusar da kanu daga wajajansu, wayuzhilul khalila an khalili, kuma dukan da zai sa mutun ya mance da abokin shi. Yace kad anzalallahu, haqiqan Allah ya saukar a cikin littafin shi, bi anna khayral qatl fi sabili, cewa mahi alherin kisa shine kisan da aka yi wa mutun cikin hanyar Allah. Yace ya rabbi inni mu'minun bi khili, ya ubangiji ni na imani da wannan magana. To haka Abdullahi ya dora rairaye waɗannan baitocin, aka shiga wato tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine wannan muhalkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa sahabbai, sai wasu suka dauka shikenan ai wannan muhalki babu zancen shi kenan, munafikai suka samu abun hadi. Sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar, yace laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq, haqiqa tabbas Allah ta'ala ya tabbatar wa manzon Allah mahalkin da yayi mahalki ne na gaskiya. La tadkhulunna al masjid al haram, tabbas za ku shiga wato masallaci mai alharma insha Allah. Allah ta'ala ya kawo kalmar insha Allah wadda ba tana nihin shakku ba akan magana ko toga ce wani abu ciki, a domin saboda karantar da musulmi cewa su dora kawo sunan Allah domin neman albarkanci cikin zance, kamar yanda Allah ta'ala ya faɗi haka a cikin wato suratul tauba da suratul kahf. Allah ta'ala ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah. Aminina, kuna cikin aminci, kinin za ku shiga Makka, shiga a hali na kuna cikin aminci, babu tsoro, muhalliqina ru'usa kuma muqassirin, kuma cikin ku akwai wanda ma za su wato aske kansu su yi kolo, akwai kuma wanda za su yi saisai. Kenan wannan yana nuna cikar aminci, tunda wanda zai bada kanshi a aske masa amai kolo, kaga yana cikin kwanciyar hankali. Dan haka cikin ku wasu za su zabi su yi kolo, wasu za su zabi su yi saisai. Kenan kuma cikin haka akwai nuna za ku yi cikakken aikin hajji, tare da dukkanin ibadojin da ake yi, da abubuwan da ake na aikin hajji za ku yi, har ku zo inda za ku yi saisai ko kolo, domin aikin hajji da an zo wajen aski to shikenan an zo ƙarshe. An zo ƙarshe don aski na sallah ake yin shi, ko a garan nan kenan aikin hajji ya fara zuwa ƙarshe. Shi sama da an yi da an waye gari safiyar sallah, aka yi jihar shedan, aka yi aski, aka yi yanka, to shikenan an yi at-tahallulul awwal. Don haka wato Allah ta'ala ya tabbatar musu da cewa za ku shiga, kuma za ku yi umara har ku kai lokacin da za ku yi saisaye, wasu su yi kolo. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato a wannan lokacin ne yayi addu'a, yace Allahumma rahimil muhalliqin, ya Allah ka yi rahama ga masu yin kolo. Sai suka ce wal muqassirina ya rasulullah, hadda masu saisaye ya ma'aikin Allah. Manzo Allah yace Allahumma rahimil muhalliqin, ya Allah ka yi rahama ga masu yin kolo. Qalu wal muqassirina ya rasulullah, suka ce hadda masu saisaye ya ma'aikin Allah. Manzo Allah ya ƙara maimaitawa Allahumma rahimil muhalliqina, ya Allah ka yi rahama ga masu yin kolo. Sai suka ƙara cewa ya ma'aikin Allah, a sa hadda masu saisaye a cikon na hudu. Sai ya ce wal muqassirin, to da masu saisaye su ma. Wannan ya nuna kenan kolo shi ya fi daraja a wajen aikin hajji. Na aikin hajji ake zance ku umara, kanka zo ka tarsa kolo, kanka zo ka tarsa kolo yadda cikin gari kana yawo, ka ce annabi ne ya ce Allah ya rahama ga masu kolo. Na wajen aikin hajji ko wajen umara, to tabbas kolo ya fi daraja a kan saisai. Amma su mata ba a yarda ba su yi kolo, saboda shari'ar musulunci ba ta yarda ba mace ta aske gashin ta gaba ɗaya sai in larura ce ta bujiro mata. Idan an tulla mata duci ya bule mata kai, ana sa a mata fansa ma, to kaga babu lahi an mata kolo. Ko kuma wasu kuraje sun hito mata ga kai, ko wani ciwo wanda dole sai an aske gashin gaba ɗaya a yi magani, wannan ba lahi. Amma hakanan dai ba sididi ba sadada, ba a yarda ba musulma ta yi kolo. Wannan aikin gwarawa ne wanda ba musulmai ba, amma musulma da kolo wannan abin mamaki ne, sai in ta lalace gaba ɗaya. Kuma sai larura wadda ba a fatanta, a ce mace larura ta zo mata wadda sai an yi mata kolo, to ko a wajen aikin hajji kolo ya fi daraja, amma dai banda mata su mata sunnarsu shine kawai su yi saisai saisayen ma ba su zo su aske gashin su ba idan mace ta walwale gashin ta gaba daya za ta kama shi gaba daya daga can sama sai ta dan dace karan shikenan shine saisayen mata a wajen aikin haji don haka wa alaikum salam jarirai da aka haifa shi jariri sunna shi shine rabba kwaikin shi a mai aski manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma kowane jinjiri da aka haifa yana gwama da dabbaci ta yanka wanda za a yanka mai ita rabba kwai kuma sai a yi mashi kolo kuma a rada mai suna kenan kaga rabba kwai ake rada suna ko in kuma kaga dama sai ka rada shi tarar da aka haifo shi wannan duka ya tabbata ya halatta ka sa mai suna kamai a haihe shi ma kace durar da Allah ya bani da sunan shi bala tun daga ran da misali tun kamin ma ka same shi ka rada mai suna sannan aka ya halatta ka bari sai an haihe shi radda aka haihe shi ran nan ka sanya mai suna duka ya tabbata manzo Allah radda aka haifa mai Ibrahim ran nan ya rada mai suna sannan kuma hadisi ya tabbatar da kabari har rabba kai shi ma duka yayi kenan sannan abinda cikin abubuwan da ake rabba kai akwai rada ma jariri suna da yi mai kolo da kuma wannan sai dai shi ba a cewa a mai saisai a kolo ake mashi kawai jariri wani shi yake wai kamar ya aske gashi mai kyau da haka sai tara wannan gashi an ka bar shi ka bar bala'i matsala ne barin wannan gashin ba rahama bace ba alkhairi bane aske shi shine daidai kuma shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am Allah ta'ala yace muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun Allah ta'ala yace ba za ku jin tsoro ba ma'ana saboda aminci da kuke ciki ba ku jin tsoro lokacin da kuke dawafi wasu su kawo muku hari kuma ba za ku jin tsoro ba lokacin da ku zauna kuna hutawa wasu zo su farmake ku babu wannan zancen Allah ta'ala dai ya kore shi yace kenan za ku yi shi cikin aminci da kwanciyar hankali fa alima ma lam ta'lam to amma sai Allah ya san abinda ku ba ku sani ba kenan Allah ta'ala ya san wata hikima ta ajinkirta muku wannan shiga makka da kuke so ku yi malam ta'lamu dan haka faja'ala min duni zalika fatahan qariba sai Allah ya sanya wani budi na kusa gabanin wannan shiga makkan da ya kaddara za a yi wannan budin shine wato sulhul hudaybiya da aka yi ko wanda dalilin shi musulunci ya samu daukaka ya samu rinjayi al'ummomi suka yi ta shiga musulunci huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wato idan kana kwankwanto akan manzon Allah yayi mahalki zai tabbata ko ba zai tabbata ba to baka san Allah ba shi Allah nan shine wanda ya turo manzon shi bil huda wa dinil haqq da shari'a kuma da addini na gaskiya malamai suka ce shari'a shine al ilmun nafi' al huda kenan wal dinil haqq kuma shine al amalus salih aiki nagari kenan Allah ta'ala shi ya turo annabin shi da ilimi mai amfani da kuma aiki nagari musulunci kenan yazo da wannan yazo da ilimi wanda yake da matukar amfani ga mai shi sannan kuma da aiki wanda yake nagari to Allah ya turo shi ne li yuzhirahu ala dini kullihi domin yahihi tashi akan duk wani addini na haka wannan addinin na Allah Allah ta'ala ya dauki alƙawalin hihi tashi akan kowane addini aga anan sai Allah ta'ala ce wa kafa billahi shahida amma a cikin suratul tauba da cikin suratul asaf sai Allah ta'ala ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal mushrikun yace koda mushrikai basu so ba sai Allah yayi haka yanan koda mushrikai sun dage suna ta zuba kudi suna ta dabarbaru akan su ma shirka su sai ta daukaka suma addinin su sai ya daukaka to Allah yace sai ya daukaka musulunci ya hihi tashi akan dukkanin addinai ko sun so ko sun ki dan haka daukakar addinin musulunci wannan alƙawali ne na Allah wanda ya nuha kuma Allah ya cika alƙawalin shi domin ya daukaka addinin nan akan duk wani addini Allah ta'ala yace wa kafa billahi shahida kuma Allah ya isa ya zama mai shaida kenan koda su wato mushrikai basu shaida ba cewa shi annabi Muhammadur Rasulullah ne to Allah ya isa ya zama shi mai shaida akan haka na'am
Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
الله تعالى محمد رسول الله محمد معيكم الله والذين معه ودن دسكي تاردشي أشداء على الكفار ما تسأنتاوى نيغا كافري روح ما أبينهم ما ستوسييني أتكانيس tarahum ruk'an sujjada zaka gane su suna ruku'i suna sujjada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala daga wajen Allah da kuma yarda simahum fi wujuhihim min athari sujud alamomin su a huskokin su na gurabin sujjada zalika mataluhum fit tawra wannan shine misalin su a cikin at-tawra wa mataluhum fil injili kuma misalin su a cikin injila kazar'in akhraja shat'ahum kamar wato ciro ne ya fitar da wato akhraja shat'ahu ya fitar da danshi fa azarahu sai ya karfafa shi fastaglaba fastawa sai ya kaurara ya daidaita ala suqihi akan kabarin shi yu'jibu zurra al yaghiba bihimul kuffar yu'jibu zurra wato yana burge manoma li yaghiba bihimul kuffar domin ya bakanta wa kafirai rai da su wa'ada Allahu alladhina amanu Allah yayi alkawali ga wanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata ayyuka na kware minhum daga cikin su magfiratan na gafara ta musamman wa ajran azima da lada mai girma Allah ta'ala yace Muhammadur Rasulullah wato annabi Muhammadu ma'aikin Allah ne dan aikin Allah kaga kenan wato she sa su malamai suke ganin cewa kafa billahi shahida da Allah yace hadaiki da Muhammadur Rasulullah kamar a ce Allah ya isa ya zama mai shaida idan su mushrikan Makka sun ce agoge Muhammadur Rasulullah su ba su yarda ba to shi Allah ya isa ya zama shi mai shaida ne akan cewa annabi Muhammadu ma'aikin Allah ne sallallahu alaihi wasallam walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar waɗanda suke tare da shi masu tsanantawa ne ga kafirai ruhama ubainahum masu tausayi ne a tsakaninsu kaga nan wani yabo ne Allah ta'ala yayi wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabe su da cewa su mutane ne masu tausayin juna tsakankaninsu suna saukaka mu'amala da juna ba su kausasa ma juna wajen mu'amala ba su tsananta ma juna suna hakuri da juna suna wato tawadu kankan da kai ga juna amma kuma tsakaninsu da kafirai kuma babu daga kafa ashidda'u 'alal kuffar masu tsanantawa ne ga kafirai kenan ya junan su su mutane ne masu kaunar juna masu tausayin juna masu rahama masu tawadu masu saukin mu'amala da saukin kai eh wato washe sa wani ma yace wato in ka gansu ya junan su kawan marar lahiya saboda saukaka ma juna yace amma in ka gansu kuma a hagen yaki kamar zakuna saboda babu sassabci wajen yakatar kafirai to wannan shine cikakkiyar sifa wadda Allah ta'ala yayyabe sahabbai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayyabe su da wannan sifa kenan su ya junan su akwai saukakawa akwai tausasawa akwai nuna ƴan uwantaka ta musulunci da kaunar juna amma tsakanin su da kafirai to akwai kausasawa suna gallaza ma kafiri ba ya jin dadin su kuma kafirin hakoda shi ya haye su ga su Abu Ubayda ibn al-Jarrah nan wurin wanda aka zo yaki ko wani yana neman uban shi ya kashe wani yana neman dan uwan shi ya kashe wani yana neman dan shi ya kashe kamar yanda suratul mujadala a ƙarshen ta kawo wannan kissa kenan kaga su in dai aka ce kafiri ne to kawai ba su ba shi babu sassabci tsakanin su da shi to irin wannan sifai wanda Allah ta'ala yayyabi sahabbai da ita Allah ya tabbatar da cewa sifa ce ta waliyan Allah sahabbai kamar yanda ya fadi a suratul maida yace ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adhillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im yace wato Allah zai zo da wasu mutane na daban yuhibbuhum wa yuhibbunahu wanda shi Allah yake son su kuma su ma suna son shi kaga waliyye kenan ko da wanda yake son Allah Allah yana son shi waliyyi ne yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatun alal mu'minina masu kankan da kai ga masu imani masu saukin mu'amala ga masu imani a izzatin alal kafirin amma masu izza masu buwaya akan kafirai wanda ba su da rangwame akan kafirai haka Allah yayi wa annabin shi umarni ya sifantu da irin wannan sifar Allah ta'ala yace mashi waqfid janahaka lil mu'minin kallausa sa mu'amalaka ga masu imani kuma yace mai waqfid janahaka limanittaba'aka min al mu'minin kallausa sa mu'amalaka da waɗanda suka bi ka na masu imani kuma Allah yayyabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan wannan sifai ta tausayawa da lausasawa da saukakawa wajen mu'amala yace fa bima rahmatin minallahi linta lahum wato fa bima rahmatin minallah ai saboda rahamar da Allah ta'ala yayi maka ne linta lahum ka lausasa mu'amala da su su kuma kafirai da wanda ba musulmai ba Allah yace yan mai umarni cewa ya kausasa mu'amala da su Allah ya faɗi haka cikin suratu At-Tahrim kuma ya faɗi cikin suratu Tauba yace ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilza su samu kaushi a wajenku su samu tsanani su same ku kankankankam da in kafiri ya kwankwasa ko ina kwankwasa ji akwai tauri ba kan wallasa bace don haka min da Allah yace walan yaj'al Allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila Allah bai taba bada dama ba ga kafirai ga kan masu imani a sai dai shi mai imani in shi ya lalace ya bada kofa ko ya bada dama ya koma dan wancan karam baturi amma ina imani Allah ta'ala ya bashi izza don haka a wannan aya ta tabbatar da abin da waɗancan sauran ayoyi suka tabbatar sannan kuma wato wannan aya ta karantar da mu cewa ashe ba a san mutun ya zamanto shi kullum kuma kowane lokaci shi dan laushi ne shi mutun ne mai sauki mai laushi jani talauni kullum haka yake ya kamata wata rana wato kuma kamar yanda ba a san mutun ya zamo mai tauri shi kawai kullum kakkawai yake so ake kai amfani da sauki inda ya dace a amfani da shi kuma kai amfani da tauri inda ya dace in ya zamanto kai gaba ɗayan ka tauri ne to an samu matsala ka zama busassar zuciya kenan in kuma ya zama gaba ɗayan ka laushi ne to an samu matsala ƙarshe ki dafa mi zaka komawa da malan zuru domin wanda laushin shi yayi yawa to ko a gidan shi bai iya cewa kala za a iya kai wato za a iya cin kare ba babbaka ayi duk abin da aka ga dama ba zai ce toshi a musulunci yana son mutum ya zama mai tsanantawa inda ya dace a tsananta mai saukakawa inda ya dace a saukaka akwai laushi gare shi sannan kuma akwai tauri gare shi bangaren tauri ya nuna tauri bangaren laushi ya nuna laushi to wannan ita ce sifa mahihiciya amma duk lokacin da mutum ya yi amfani da wato wata sifa a inda ba ita ba to ole da ya zama ya busi ya zama zargi a gare shi to kaga Allah ya faɗa mamu mu'amalar da suke tsakaninsu da bayin Allah ko tsakaninsu da halittun Allah in mai imani ne kai to akwai ta saukakawa in kuma kafiri ne to babu saukakawa sai tsanani to sai Allah ya faɗa kuma mu'amalar su tsakaninsu da Allah sai yace tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana a bangaren mu'amalar su da Allah tarahum zaka gane su sai Allah ya kawo fi'ilin mudari'i shi kuma fi'ili mudari'i ya dullu ala tajaddud wal istimrar yana nuni akan maimaituwar abu da kuma dorewa kenan duk lokacin da ka ga damar ganin su to zaka gane su cikin hali na ruk'an sujada suna ruku'i suna sujada a kowane lokaci cikin sifansu wanda ta lazimce su suna yawaita ruku'i ne da sujada ma'ana suna yawaita salloli ko sai Allah ya faɗi ruku'i da sujada saboda su ginshikai ne a cikin sallah yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana suna neman falala Allah da yardan Allah wannan yawan sallah da suke neman yardan Allah suke neman falala Allah suke kaga cikin haka akwai tabbatar mana da cewa yawaita salloli na filfili yana sa mutun ya sami yardan Allah yana sa mutun ya samu wato falala daga wajen Allah simahum fi wujuhihim min atharis sujud alamomin su a huskokin su na gurabin sujada ma'ana zaka ga alamomin su a huskoki na alamomin sujada da suke to wannan simahum alamomin su Alamun tafsiri sun yi maganganu da yawa akan me ake nihi da wannan alamun. Wasu malamai suka ce kawai khushu'i ne ake nihi. Haka aka tambaye Mujahid Mansur ya tambaye shi cewa menene ma'anar sima hum fi wujuhihim. Sai yace al-khushu' yace shine khushu'i in ka gane su a sallah za ka gansu cikin natsuwa suke sallah suna da khushu'i shine alamar ta huska. Sai shi Mansur ɗalibin Mujahid ne sai yace ni kawai ina ganin kamar wannan alama ce da take hutawa ga goshi. Sai Mujahid yace mai a ba ita bace wannan tana iya hutuwa ga huskar wanda ya ma hifir auna busassar zuciya. Yace dan haka ba ita bace ba ka iya ganin ta ga huskar wanda zuciyar shi ta hifir auna zama busassiyar zuciya. Haka Mujahid Allah yi mai rahama yace. Wasu kuma malaman sun fassara cewa eh wannan alama ita ce wadda take bayyana a huska wato tsakankanin idanu guda biyu wadda take alama sujada yawaita sujada sai sa ya bayyana. Wasu kuma malaman tafsiri sun ce sima hum fi wujuhihim min athari sujud ai ana nihin ranar alkiyama zaka ga alamomin sujada ya bayyana a huskarsu ba nan duniya ba suka ce ake magana. Wasu malamai sun ce duk mutumin da ya yawaita sallah cikin dare to huskar shi zata bambanta da huskokin waɗanda suke yawaita kwana cikin dare. Kamar yadda Hassan al-Basri rahimahullahu ta'ala aka tambaye shi ma balul mutahajjidina humu ahsanun nas wujuhan me yasa su masu kiyamar laili masu sallah cikin dare ya zaman sun hi mutane kyawun huska. Sai Hassan al-Basri yace li annahum khalaw bir rahmani fa albasahum nuran min nuri yace saboda sun keɓanta da sarki mai rahama shi kuma sai ya sanya musu wani haske daga cikin hasken shi yasa suke bambanta da sauran mutane. To su wato suna gano mutanen da suke yawaita kiyamar laili da wato haske na musamman annuri na musamman wanda Allah yake sanyawa a cikin huskokinsu. To simahum fi wujuhihim min athari sujud sai Allah ta'ala yace zalika masaluhum fit tawra wannan shine misalin su a cikin at-taura kenan ana waqafi anan ko wasu kuma suna waqafi akan zalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injil sai a tsaya nan wurin haka waqafi anan kenan sai ya zama wannan shine misalin su a cikin at-taura kuma shine misalin su a cikin injila. Wannan yana tabbatar maka da ashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi da sahabban shi an gayi sifofin su cikin at-taura da injila kuma an bada labarin su sifofin su da yawan ibadan su kuma an gayi labarin yanda suke da tsananin riko da addinin su suke da kaushi na hali game da kafiri suke da kuma sauki da sanyi da laushin mu'amala game da dan uwansu musulmi. Wannan sifar ta su an gaye ta cikin at-taura an gaye ta cikin injila. Allah ta'ala yace zalika masaluhum fit tawra wannan shine misalin su a cikin at-taura wanda Allah ta'ala ya buga sai ce wa masaluhum fil injil akan kenan kira'a ta waqafi a can kuma misalin su a cikin injila ka zar'in akhraja shat'ahu fa azarahu fastaghlaba fastawa ala suq misalin su a cikin injila kawar misalin wato ciro ne na shuka akhraja shat'ahu ya fitar da ƴaƴan shi kenan shat'ahu shine wato farahu ƴaƴan shi fa azarahu sai ya karfafa wannan ƴaƴan nashi fastaghlaba fastawa ala suqihi sai ya kabrara yayi ƙarfi ya daidaita akan karan da yake akan shi yana wanda ya fito akan shi shine soki yu'jibu zurra saboda yanda ya fito da farko ya fito a matsayin yanda dan ciro yake fitawa ko cikin rauni baya da ƙarfi amma ko da ya fito ya fito kai sai ya fudda ƴaƴa yana tahiya yana ƙara ƙarfi har sai da ya karfafa yayi ƙarfi iccen nashi ya karfafa yayi tsaye da kanshi da karho ƴaƴan shi gaba ɗaya suka zamanto masu ƙarfi sai Allah ta'ala ya ce yu'jibu zurra yana burge manoma duk wanda yake da ƙwararre ne akan noma in yaga irin wannan dan iccen sai yaga ya burge shi saboda yanda ya kama da kyau ya kama kanshi kuma ƴaƴan shi suka fito suka tattewaye shi suka zamo masu ƙarfi tare da shi. To Allah ta'ala ya ce wannan shine sifar manzon Allah da shi da sahabban shi misalin da Allah ya buga a nan cikin injila na annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi ya buga misalin cewa kenan shi manzon Allah ka zar'i ciro wannan waye ciran dan icce waye dan iccen da yake ciro shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi aka musalta da zar'i akhraja shat'ahu ya fitar da ƴaƴan shi wannan ƴaƴan su waye sahabbai ake ne wanda suka zo suka yi imani da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi fastaglaba fastawa ala suqihi wannan kuma an nuna yanda suka taso suna cikin rauni da ɗan kadan ne su ba su da yawa amma sannu suka dora suka dora yawa har sai kai suka zama masu ƙarfin ciya duk inda wani kafiri yake yana shakkun su ya marra a umaran taksuhu burdatuhu wazaitu udumun lahu walkuhu ma'awahu ya hatazu kisra ala kursiyihi faraqan min ba'sihi wa mulukun rumi takshahu hiya alhanifatu aynullahi takla'uha fa kullama hawalu tashwiha hashahu su kisra da Kaisar suna da nisa tsakanin su da inda su Umar suke bayan ma rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kowa aka kawo mai labarin Umar duk yanda yake ji da kanshi yake da girman kai shi mai mulki ne sai ya ji ruwan jikin shi ya kada da an ce mai Umar ibn al-Khattab ya ce to ka mai ida ga sakon sai ji hankalin shi ya tashi yanzu ana fashi labarin wasu mutane wanda ba su da raguwa game da makiyinsu ba su da sassauci akan makiyinsu to haka lokacin Umar ibn al-Khattab wato aka turo wani mutum daga Rome yazo ya gana da Umar ibn al-Khattab tun lokacin da aka ce mai ya tafi zai gana da Umar hankalin shi ya tashi Umar dai wannan wanda muka ji duk duniya ta ci kada labarin shi ana jin tsoron shi yanzu ni za a tura in yi ido da shi ce lalle akwai ta ya dora tunanin to wani irin kaya ne ya kamata ya sanya saboda tarban Umar ya adu su musulmin kaya ne isan su musulmi bane na Allah abin cikin zuciya yake ba ga kaya ba dan haka shi sai ta tunanin to wani irin kaya ya wahalar da kanshi wajen tunanin shiga da shiri wanda ya kamata ya je saboda sarkin duniya ne zan je wajen shi shine wanda duk duniya ana jin tsoron shi ana jin labarin shi to aka tura shi a matsayin shi na minista ya je ya gana da Umar yayi tahiyya wanda ta kai kimanin ta wata guda kamin ya zo Madina ko da ya shigo Madina ya ƙara shiryawa ya ƙara kakkabe kura da kyau ya shigo gari da shigar su irin ta wato Yahudawa ƙarshe sai fara tambayawa wai ina ne benan Umar yake Amirul Mu'minin wanda ya tambaya sai ya ce wani irin bene kuma yace Umar ne aka turo ni wajen shi ina zangane shi yace in gidan Umar ibn al-Khattab kake nema ka je ka tambaya ka kara gaba ka tambaya za a nuna ma gidan shi ko da ya tunkaro cikin gari sai ya hadu da Abdullahi dan Umar sai ce ina ne benan Umar ibn al-Khattab yake aka ce ma ga gidan shi nan bakin dawa kana kai yace kai Umar inda nake tambaya shugaban ku na gaba ɗaya nake nihi shi nake tambaya ka ina ne gidan su yake yace ah ba Umar ibn al-Khattab ba Amirul Mu'minin ne yace ga gidan shi nan wuri ka shiga nan ka sallama in ba yanan to ka diba masallaci yana nan kwance tun daga nan ya fara sakin baki yana mamaki ga yanda su shugabannin su suke in za su fito su wuce sai an yi ta tattara mutane an yi ta bala'i da makamai kamar za a jirka ta ƙasa sai mamaki wa an ce Umar kin nan da suke jin labarin kanshi tsawon lokaci hankalinsu na tashi wanda ke razana shugabannin su amma yanzu gashi an ce wai shiga gida kawai ya sallama yana nan ciki ko da ya shiga ya sallama sai aka ce mashi a diba dai nan cikin masallaci yana nan kwanci in ba yanan masallaci to akwai wani icce da yake huta kalkashin shi nan wajen gari da ka dan gangara nan wurin akwai wani icce yana nan kalkashin shi yana dan huta wani ne mutum wannan ya zo masallaci ya duba babu Umar sai da ya gangara cikin dawa kawai sai ya ga Umar ibn al-Khattab ya tara rairai haka ya yi matashin kai da shi da ya bulala shirye ga hannun shi ya kwanta haka ana kwana a'a ko da yazo a bayan shi yaga kwana yake yi sarran shi kuma babu kowa tare da shi to nan kamin ya mai magana aka ce sai da ya jima yana mai kirari shi sa wato wani sha'iri na Laraba ya dauki wannan ma'anar yace ya marra a umaran taksuhu burdatuhu wazaitu udumun lahu walkuhu ma'awahu ya kai wanda ya ga Umar ibn al-Khattab taksuhu burdatuhu dan bargon shi ya lullube da dan bargon shi wazaitu udumun lahu mai shine yake miya da shi walkuhu ma'awahu bukka ita ce gidan shi nan yake shiga ya shige bai da wani gida na alfahari yace shi kuma sai ya tuno da ya hatazu kisra ala kursiyi ka kisara can yana ta ji shi ga kansu yana girman kai sama guje guje da shi ta mulki farakan min ba'athi saboda jin tsoran wato bala'ish wa mulukur rum duk sarakunan rum ta kashahu suna jin tsoran shi wannan kuma al-ma'ruf yace shi kuma wara sahiba kisra idra'a umaran bainar ra'iyati qatalan wa huwa ra'iha wa ahaduhu bi mulukil fursi anna laha jundan minan nasi wal ahrasa tahmiha far'a minhu al jalalata fi asma ma'aniha fa qala qawlata haqqin asbahat mathalan wa asbaha al jilu ba'da al jili yarwiha aminta lamma aqamta al adla bainahum fa nimta nawma qarir al ayni haniha da haka cikin kirarin da yayi mai yace kaji dadin ka saboda kai adalci dole kai kwanan ka inda kake so ka huta ba ka jin tsoron kowa ba ka zalunci kowa ba balle ka ji tsoron wani yazo ya tare ka ko ya buge ka sai ya tuno da shi sarakunan su saboda zalimcin su da rashin adalcin su yanda ake tsaron su sai ka ga dubban mutane ke tsaron su ta in ka wulgo ko wucewa ka zo sai ka ana tahararan ka ana mazurrai baka masu komai ba kai saboda zalunci da rashin adalci amma yau ga wanda yake shugabancin duniya gaba daya yana iya tura sako ga duk wanda ya ga dama a duniya ya ce yana kiran shi ko ga sunan tahi an kalli ya tashi amma yanzu ga sunan karkashin inuwa ya tara rairai yayi kwance kuma yana kwana irin na wanda ke cikin kwanciyar hankali ba wanda yake cikin tashin hankali ba yace kai adalci dole ka samu aminci kai kwanan ka inda kake su to kaga wato haka musulunci yake da kadan kadan ya fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi kadai Allah ya turo annabi ya fara kiran mutane suka zo sannu suka taru irin wannan ma'anai ta cewa sun taso ba su da ƙarfi Allah ya faɗe ta cikin alqur'ani fatankwacin yanda ya faɗi wannan misalin kamar yanda Allah ta'ala ya ce wazkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhatafakum an-nas kotuno lokacin da kuke yan kadan masu rauni a bisa ban kasa kuna jin tsoron ma mutane su zo su yi maku bugu guda fa awakum wa ayyadakum bi nasri Allah ya baku makoma Allah ya karfafa ku da taimakon shi to haka wato musulunci ya fara da sannu har inda aka kai Allah ta'ala ya sifanta musulunci da cewa al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina har inda Allah ta'ala ya ce fala takhshawun nas wa khashaw dan ya kawai ba ka kuji tsoron mutane kuji tsorona ni kadai an kai inda ba a jin tsoron kowa sai Allah babu wani mutum wanda ya isa ya nuna musulunci da dan yatsa kuma ya kwana lahiya to Allah ta'ala ya ce haka misalin su ya kasance li yaghiba bihimul kufar wannan sifai da Allah ya sanya annabi ya taso cikin rauni suna da adadi kadan suka yi ta karhi har suka zama masu karhi suna ɗan kaɗan suka yi ta ƙaruwa har suka zama masu yawa Allah ta'ala ya ce da gangan ya tsara su haka li yaghiza bihimul kuffar domin ya bakanta wa kafirai rai da su saboda ɗan kafirai suka ga yanda suke da tauri da riko ga addinin su ransu ya ɓace su ji haushi su ji kunci to Allah ta'ala ya ce haka ne dan haka wannan aya Imam Malik Allah yi mai rahama ya buga hujja da ita akan cewa duk wanda yake kiyayya da sahabbai ta kaji cikin zuciyanka akwai kiyayya da sahabbai to wannan ayat ta shahe ka inji Imam Malik Imam Darul Hijra Allah yi mai rahama yace domin Allah ta'ala ya ce shine ya tanada sahabbai da tanadin da ya ga dama kuma yayi masa wannan tanadin ne li yaghiza bihimul kuffar saboda ya bakantawa kafirai rai da su kenan sai nuna ashe da inda ka ji bacin rai kan wani sahabi to kana ciki kamar yanda asalin Imam Malik ya faɗi haka tambaya ce aka zo aka mai mutum ne yake jin haushin wasu sahabbai har yake zagin su sai yace ai duk wanda aka wayi gari yana jin haushin wani sahabi to wannan aya ta shahe shi domin Allah ta'ala ya faɗi cewa shi ya tanadi sahabbai ya sanya su suka zama masu ƙarfi suka kewaye annabi suka kama ma manzon Allah Allah ta'ala ya faɗi cewa yayi masa haka ne domin su dora fusatar da kafirai suna bakanta musu da rai to shi sa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dama ma sun tabbatar da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbu ashabi kar ku zagi sahabbaina yace na rantsi da wanda rai na ke ga hannun shi da dayan ku zai ciyar da ducin da ya kai girman ducin Uhud na zinariya a ce kana da zinariyar ta kai girman ducin Uhud ka zo kai ta sadaka duka kararrabe manzo Allah yace ba za ka kai mulu guda ba wanda sahabi ya dauka ya bada na sadaka kai rabin shi ma baka kaiwa saboda kamar yanda Allah ta'ala ko cikin sahabban ma ayya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal, wanda yace yadda dukiyan shi lokacin tsanani lokacin wuya bai zama tsaye da wanda sai bayan musulunci ya samu karhi bayan komi ya daidaita sannan shi yazo ya bada, kuma a ce duk ɗaya ne su ba ɗaya suke ba. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum, Allah yayi alƙawari ga waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai, minhum daga cikinsu wa sahabbai. Kenan da aka ce minhum ana nihin akwai wasu cikinsu wanda ba su imani ba suka aikata aiki na ƙwarai, a'a nan minhum wannan malamai suka ce min wannan jinsiya ce ba ta bi'idiyya ba, abinda ake nihi Allah yayi masu tanadi gaba ɗayansu. Amma sai aka ce minhum dan a nuna ba wai cikin wata kungiya ba ko cikin wata jama'a ake zance, a minhum dai cikinsu dai su sahabban ake magana. Dan haka wannan min tabi'i wata jinsiya ce ba tabi'idiyya ba, kwatankwacin min wanda ta zo cikin fadin Allah ta'ala fajitani burrijisa min al-awsan, to nan da yace min al-awsan nan ne wasu gumaka ne banda wasu, kaga baya nihin haka nan. Wannan ita ma min ce wanda take nuna jinsi, kamar an san cewa akwai rijis cikin kafirci, akwai rijis cikin bautar gumaka, akwai datti cikin wato zina, akwai datti cikin mawdi, akwai datti cikin kaza, amma wanda ake son ku nisanta min al-awsan, kenan sai zama min wannan tana nuna lil jinsi ce ba lil tab'id ba. To haka ita ma wannan min take nihi anan, wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan, Allah yayi alƙawari ga waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na ƙwarai a cikin sahabbai, maghfiratan Allah ya masu alƙawarin gafara ta musamman, wa ajran azima da lada mai girman gaske. Muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa mu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tare da ma'aikin Allah a cikin aljanna. Abinda mun karanta na daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi ya ba mu lada, kurakurai Allah ta'ala ya gafarta mu su kuma ya nuna mu su mu gyara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la izu man adaita. Tabarakta rabbana تعاليت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.